sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaki da sojojin Rasha ke aikatawa a Ukraine. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fiyewa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Sannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau din nan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa samar mata da makaman guba a Ukraine.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya, za a ji yadda wata kungiya da ke raya al'adu a garin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, AfricaFash, ta shirya bikin nuna kayan kawa da madinka a jihar Plateau ke hadawa. Ana ci gaba da bude wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin Boko Haram. Sai kuma jamhuriyar Niger inda ofishin jakadancin Amurka a kasar ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar da ke yammacin Afrika. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaki da sojojin Rashar ke aikatawa a Ukraine. Jiya Alhamis, jami'an Amurka sun ce Rasha na ta bakin su komawa ga dabarar yaki ta yin rugurugu da wuraren jama'a a Ukraine. A daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu. Mun ga rahotanni masu tushe na hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da gangan, waɗanda a mizanin Majalisar Dinkin Duniya ka iya zama manyan laifuka na yaƙi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ko da yake bai zargi Rasha kai tsaye da aikata manyan laifukan ba. Yanzu a bayyane ke cewa shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na kama Ukraine cikin gaggawa ya citura, a cewar Price, game da mamayar da aka yi mako biyu yanzu. Saboda haka yanzu ya shiga wata dabara ta ruguza wuraren jama'a saboda ya kashe gwiwar mutanen Ukraine, wanda wani abu ne da ba zai iya yi ba. Yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fiyewa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakai sunanta. Majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne soke wannan alfarmar da ake ma Rasha. Zai baiwa Amurka da ƙawayenta damar saka haraji kan kayan Rasha, wanda hakan zai dada ware tsarin tattalin arzikin Rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi. Wannan matakin da Biden ya dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙarin matsin lamba daga manyan jam'iyyun Amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumanci ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da Rasha. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kiran Amurka da ƙawayenta da su dau wannan matakin kan Rasha a wani jawabin da ya yi ma Majalisar Dattawa da ta wakilai a ƙarshen mako. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau din nan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa a yi mata makaman guba a Ukraine, wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan Syria. Jiya Alhamis, Rasha ta zargi Amurka da ɗaukar nauyin wani aiki na ƙirƙiro makaman guba a Ukraine, ƙasar da dubban sojojin Rasha suka far mata tun daga ranar 24 ga watan Fabrairu. Da Amurka da Ukraine sun ƙaryata wannan zargin, inda har Amurka ke cewa wannan alamomi ne da ke nuna cewa tayu Rasha ta yi amfani da makaman guba nan gaba.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotannin namu na farko, wanda zai kai mu garin Jos, inda wata kungiya da ke raya al'adu a garin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, AfricaFash, ta shirya bikin nuna kayan kawa da maɗinka a jihar Filato ke haɗawa a yunkuri na nuna wa duniya haziƙan maɗinka na jihar da kuma haɗa mabiya addinai da ƙabilu daban-daban domin bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Ga Ilyasu Kasumu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗo mana daga garin Jos.
Wannan shine bikin fasahar tsarawa da ɗinka suturu na farkon shekara da AfricaFash ya shirya a unguwar Refill Jos ta Kudu, arewa ta tsakiyar Najeriya. Wannan kuma shine karo na farko da ake shirya irin wannan biki a kan titi, wato a dandali bainar jama'a, wanda injiwan da suka shirya bikin sun yi haka ne domin su isar da sakon zaman lafiya da haɗin kan al'umma, musamman a Jos ɗin, birnin da ya sha fama da rikice-rikicen ƙabilanci da addini.
Basically it's to promote love and unity.
Wannan mun shirya shi ne don ƙara danƙon soyayya da haɗin kai a tsakanin mutanen garin Jos. Saboda yawancin mutane da ke wajen garin Jos suna ganin cewa babu abin da ke faruwa a Jos face sai rikici da ganin hanjin juna, saboda irin abubuwan da suke gani ake sakawa a shafukan zumunta. Amma 'yan shekarun nan muna so mu nuna wa mutane ba haka bane. Idan ka duba a nan, muna da yare da addinai daban-daban a nan dandamalin.
Maɗinka da dama, mazauna Jos ɗin da kewaye da ma wasu jihohin arewacin Najeriya, sun zo sun samu damar nuna fasaharsu.
Daman ba abu haka, amma yanzu da aka kawo abu haka, yanzu mutane da yawa kowa na so ya nuna baiwan da Allah ya sa a jikinsa a irin abu haka. So wannan ya kamata ya ci gaba don mutane da yawa, za a nuna ma duniya ga abin da Allah ya bamu.
This is the first time it's happening.
Wannan shine karo na farko da aka fara abu haka a arewacin Najeriya. Saboda yawanci a cikin ɗakin taro ake yi. Gaskiya yayi masu dan kyau da ban sha'awa.
Dream na shine in Fina Mikambel, mun sai ta Queen of the Runway ne. So kuma like ina kallon su videos nata, ina so inda tana tafiyan ta, kuma ina so in fita.
Some of this use the models you're seeing there.
Yawanci matasan nan masu tallata suturu, mun dauko su ne daga angwanni don mu dauke hankalin su ga barin abubuwa kamar irin su shaye-shaye da sauran abubuwan da bai kamata ba, kuma suna jin dadin abin da suke yi anan. Amma matsalar kawai ba ma samun tallafi, shi yasa muke kira ga ma'aikatu masu zaman kansu, gwamnati da masu hannu da shuni da su shigo su sa hannu.
Harkar tsarawa da ɗinka sutura yana daɗa samun haɓaka a nahiyar Afirka, inda cikin 'yan shekarun baya-bayan nan maɗinkan nahiyar ke samu su baje kolin suturunsu da irin fasaharsu a manyan biranen duniya irin su New York, Paris, Milan da London. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
A gaida Ilyasu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Premier China Li Qiang yau Juma'a ya kira halin da ake ciki a Ukraine mai tsanani, sannan ya yi tayin taimako daga China ta ɓangaren shiga tsakani don a samu zaman lafiya, a yayin da ya ci gaba da kin sukar Rasha. China ta fi raja'a ga Rasha a wannan rigimar, wadda ta ƙi ta kira yaƙi ko mamaya, Amurka na zargin China da taka rawa wajen yada labaran ƙarya da ke fitowa daga Rasha. China ta yi tayin taimakawa wajen shirya tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu, ko da yake ba ta da sanayya sosai wajen taka irin wannan rawar, kuma da wuya a mata ganin marar goyon bayan wani ɓangare a wannan rigimar. Yayin da aka yi shekaru 11 ana yakin Siriya, yau Juma'a sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya zama wajibi a daure a cimma jituwa ta hanyar siyasa. Ba za mu iya kasa taimako mutanen Siriya ba, dole a tsaida wannan yakin, a cewar Antonio Guterres a wata takardar bayani. Ya kara da cewa dole ne a mutunta dokokin jinƙai na ƙasa da ƙasa. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su shiga abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bullo da shi na warware rikicin a siyasance. An yi rugurugu da birane, sannan an lalata madafun ci gaba tun bayan da gwamnatin Siriya ta fara murƙushe wasu ƙananan yara da suka riƙa zana abubuwan nuna bijirewa ga gwamnati a jikin gine-ginen makarantu a Dara na kudu maso yammacin ƙasar a shekara ta 2011. Dubban 'yan gudun hijira a ƙasar Indonesia na samun kansu a yanayi na rashin amfana da hidimar gwamnati ta fannonin da suka hada da zirga-zirga da sayayya saboda wani tarnaki a tsarin aikin gwamnati da ya hana su iya tabbatar da cewa sun yi rigakafin cutar COVID-19. Indonesia dai ƙasa ce da ta zama tamkar zango ga 'yan gudun hijira kimanin 13,375 waɗanda fiye da rabinsu daga Afghanistan suke, saɓanin wasu ƙasashe da ake tsugunar da 'yan gudun hijira a sansanoni. A Indonesia, 'yan gudun hijira na iya zirga-zirga gaban su gadi, kuma suna iya amfana da sauran abubuwan more rayuwa da gwamnati ke samarwa. A shekara ta 2020, ƙasar ta ƙaddamar da abin da ta kira Pidula Lindugi, wata manhaja ta gano waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar COVID-19 da baiwa 'yan unguwa da suka yi rigakafi damar amfana da abubuwan more rayuwa da na sufuri.
Gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan za mu nufi jihar Borno, inda za a ji tattaunawa da mai martaba Shehun Dikwa kan ci gaba da bude wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin Boko Haram. Mai martaba Shehun Dikwa Alhaji Ibrahim ya shaidawa Husaina Muhammad cewa matakin bude hanyar zai farfado da harkokin tattalin arziki a yankin.
Alhamdulillah, yanzu a Dikwa Allah da jikin ikonsa mun samu zaman lafiya, kuma ta bangaren mu na Dikwa gafe daga ka samu ne yanzu daga Maiduguri zaka tashi zuwa Dikwa da motonka ko da motocin irin na passenger by escort daga Maiduguri har mafa har zuwa Dikwa zaka je zaka da lafiya. Kuma gaskiya jami'an tsaro ta wannan bangaren mu na su ma gaskiya sun yi kokari, ga Allah ya ba su iko. Yanzu haka alhamdulillah ba mu da irin rikicin da da mun gani, yanzu komai yayi kyau, komai yayi sauki insha Allah. Da yake ba bude ga kasuwanni ba, musamman ma kasuwan dabbobi, to gaskiya abun ya dame mu. To yanzu shine muna roƙon gwamnati na federal da na jiha insha Allah gwamnati mu yayi kokari kwanakin ba yayi magana da yayi ya bude hanyar ba ma zuwa banki, mu ma yayi mana alƙawari zai zo zai bude mana hanyar Dikwa zuwa Gamboru insha Allah. In ya bude mana hanyar Dikwa zuwa Gamboru har zuwa Kemiru insha Allah kasuwan namu zai bunkata zai karu. Dubbun 'yan Boko Haram nan tabbataccen ga misali, yanzu 'yan da Boko Haram nan duka yayanmu ne, jikokinmu, kyanin mutanenmu, ko daga ina ga suke dan adam dama dan adam, kowa akwai hanyar da Allah zai jarke shi. Fa wannan jarabta ne daga wajen ga Ubangiji Allah ga abin da aka yi. Yanzu soda kunsu sun yi niyya ga sun ci za su yi tuwon ai da babijin da tafiya da kin mu in ka duba mishi komi ne jinnika zai jafe maka balle mudu muna da to ya ne za a ce dan adam ya je yayi wani banna kuma Allah ya bashi basira ya shiga hankalinsa zai ce zai zawo zai zo zai tuna cikin da mutane ya zamu yizo insha Allah ni kam tawaje ne kam police da gwamnatin jihar Borno ka dauka gaskiya yayi mana kyau don ba da wannan ba bai sama ne zamu samu nasara kamar yadda yanzu zuma mun nan ba abinda zan ga al'umman na jihar Borno da muhimma in ga Najeriya gaba daya ubangiji ko wani addini ga kanai Allah mai ki a tuba a zauna da mutane ba dama a cikin alkurani Allah yayi ga magana aujeji da yawa akan ayi ga kuriya juna takuri da yake ba kai ne ka kalake tinka ba in kai takuri yadda alkurani din ya faɗa insha Allah na yarda na imani kai da an yi ma ba dadi ga wanda yazo yayi ma tuba duk Allah shine zai ba ku basira da fahimtar juna da zaman lafiya mu dai kurin mu yi takuri amma gunda aya faɗu mana nan ko me zaka yi an kashe ma ya babanka matanka yaran kwaji ko an kashe ma dukiya to mun ba kai da kuri ba aina zaka samu waye sai faka
mai martaba shehun jiko kenan Alhaji Ibrahim Umar sai kuma jamhuriyar Niger inda ofishin jakadancin Amurka a kasar ya shirye wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar da ke yammacin Afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Yusuf Abdullahi ya aika mana daga Yamai
kwanaki dai uku ne matan na Niger masu sakaki suka kwashe suna gudanar da wannan taron a birnin Yamai na nazarin irin kalubalen da suke fuskanta a fannoni daban-daban kamar a cikin iyalansu da zamantakewar su tare da al'umma da kuma guraren ayyukan su ofishin jakadancin kasar Amurka Niger shine shirye taron
ana so mu ga cewa cikin kokari wanda ake na zamantakewa cikin kasar Niger ana ba su dama su ma suna kawo ta su kai iyawa basko lalle ina tunanin cewa yadda watakila namiji zai kula da wasu matsaloli mace za ta kawo wata hikima wadda wannan matsala za ta tarbe ta da wata hanya watakila ba to wannan shine muke so mu gani kenan a hada karfi da karfi a ci gaba
taron ya kuma bada muhimmanci game da irin rawar da mata masu sakaki ko jami'an tsaro za su iya takawa wajen samar da tsaro a jamhuriyar Niger
ɗan komu mata na kowane ko su gane kasa tana bukata da su kuma dole a gama aiki tare da mu tunda akwai wani guri in aka tashi inda mace koda da yake maza suna hodin suna ci yake hankalin mace kadani akwai shawara da muke iya bada dan a samu a cimma guri da yawa a kamfani iri yanzu a fannin ana ne yanzu ai kuna ganin da mun kai lokacin da yanzu akan tsaro na ka ce an kama miyagun mutane mata muna da matan da za su iya zama su shorare su suna iya zuwa mata su je su shiga cikin bincike na samu rahoto iri-iri wanda zai iya kare kasanmu kenan kan tsaya a nan wurin abu da yawa za mu iya gama a yi tare da mata
a ƙarshen wannan taron matan jami'an tsaro na Niger sun ba da shawarar shirya babban taron muhawara da zai hada mata masu sakaki na kasashen duniya domin tattauna kan irin kalubalen da mata masu sakaki ke fuskanta a kasashen duniya tare da dokar matakan bai daya Yusuf Abdullahi da SKVA daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaida Yusuf Abdullahi yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da aikawa da Ukraine tallafin da ya haura dala biliyan 10. A wani mataki da mambobin majalisar na bangarorin Democrat da na Republican suka dauka don nuna adawa da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai sunana Mahmud Dalo. Madalla. To Amurka za ta tura biliyoyin daloli na kayayyakin agaji da na soji ga Ukraine. Kuɗaɗen da suka haura wanda ma fadar gwamnatin Amurka ta White House ta nema. Majalisar ta cimma matsayi ce bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ana muhawara. Bayanai sun yi nuni da cewa wannan shine mafarin tallafin da Amurka za ta baiwa ƙasar ta Ukraine, wacce shugaba Vladimir Putin ya farwa ba tare da ta takale shi ba.
I think the world has to respond and help these refugees and
Dan majalisar wakilai Adam Schiff na bangaren ƴan Democrat kenan yake cewa na ga ya kamata duniya ta kaiwa ƴan gudun hijirar dauki mun kuma rungumi wannan ragama a matsayin mataki na farko a irin tawa fahimtar tallafin zai iya kaiwa dala biliyan 12 wanda zai agazawa bangaren tattalin arzikin kasar fannin soji da kuma bangaren tallafawa jama'a amma dai akwai ƙarin da zai biyo baya
billion dollar package that will provide economic military and humanitarian support but there will be more to come
to hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da kasar Poland ta sanar da cewa za ta tura jiragen sama na yaki kira MiG-29 inda har ta yi wa Amurka ta yin ko za a aika da jiragen ta hannun dakarunta ta inda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a kai kasuwa Yan majalisun sun kuma nuna damuwa kan yadda ake samun tsaiko a shirye-shiryen da ake na aikawa da kayayyakin yakin. Senator Ben Cardin, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa.
There is strong agreement by Ukraine with the defensively.
Yace akwai kokarin matsaya da aka cimma kan yadda za a aikawa da Ukraine makaman da za ta kare kanta. Mun kuma cimma wannan buri. Kawayenmu ma sun yi hakan a nasu bangaren, wasu kasashe ma haka. Mun kuma takar rawar gani wajen ganin mun aika da waɗannan makamai da suke bukata. A dalilin haka nake mamaki yadda har yanzu ake samun jinkiri wajen aikawa da jiragen zuwa Ukraine. Saboda shugaba Zelensky ya faɗa ƙarar cewa yana bukatar su.
President Zelensky's made it clear he needs it.
To wata babbar jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa wannan mamaya da Russia ta yi wa Ukraine ta jefa al'ummar kasar ta Rasha cikin mummunan yanayi lamarin da ya shafe ci gaban da kasar ta samu tsawon shekaru 30 Victoria Nolan ma'aikaciya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka
As Putin tries to reduce Ukraine to rubble he is also
ta ce yayin da Putin yake kokarin gurgaza Ukraine kada ya manta cewa yana mai da Rasha tamkar gidan kurkuku katunan cire kuɗi na ATM duk sun daina aiki kayayyakin abinci da na fasaha da ake shigar da su cikin kasar suna karewa sannan an hana yan jarida yin walwala a daidai lokacin da hukumomin kasar suke tatse kudaden baitulmalin kasar suna yaki da su
money that belongs to the Russian people to fund its war effort and to prop up the ruble
duk da cewa matakin katse sayan man Russia zai yi tasiri mara dadi akan Amurkawa yan majalisar daga bangarorin yan Democrat da na Republican sun yi na'am da sanarwar da Biden yayi Senator Richard Blumenthal, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawan Amurka.
Americans are willing to make sacrifices to support.
Yace Amurka a shirye suke sadaukar da kansu wajen nuna goyon baya ga jarumta da 'yan Ukraine suka nuna wajen kare tsarin demokradiyya. Hakan kuma yayi daidai da irin muradin Amurkawa. Saboda irin tarihinmu. Sai dai abu muhim shine matakan da zamu iya dauka wajen rage tashin farashin mai.
The spiral upward of gasoline prices.
To sai dai duk da haka ƴan majalisar sun jaddada cewa duk da goyon baya da Amurka yake nuna wa Ukraine hakan ba zai kai ta ga tura da karanta kasar ba. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa.
I don't think any NATO country certainly not ours is prepared.
Yace ba na tsammanin wata ƙasa a kungiyar tsaro ta NATO ta shiryawa tunkarar Rasha kan wannan takaddama da Ukraine. Ana da isa ran a ƙarshen makon nan majalisar dokokin Amurka za ta amince da wani kasafin kuɗi da gwamnati za ta kashe wanda zai kunshi kuɗaɗen da za a tallafa wa Ukraine ɗin. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da Julie Letters Gresham da ta taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Zamu fara ne da sakon Bilkisu matar Garba na Hali unguwar Dogon Rini Kamba da Aisha Salihu Fana. Wadanda suka ce yanzu dai mu ɗan arewacin Najeriya babu wani ɗan siyasa da zai sake yaudaran mu da kabilanci ko addini da sunan a zabi wani. Fatan mu a kowane yanki shugaban da zai tsaya wa al'umma Allah ya hada mu da shi a zaben 2023. Sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Wanda ya ce kaico kashe sojoji 19 da wasu ɗan bindiga suka yi a wani hari da aka kai kan ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar Kebbi abin bakin ciki ne. Ya Allah, muna roƙonka ka kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da take ba mu tsoro a ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin. Assalamu alaikum muryar Amurka, fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka na hana 'yan kasar ta shiga yaki a tsakanin kasashen Russia da Ukraine yayi daidai. Domin sulhu ya kamata a baiwa muhimmanci saboda sulhu alkhairi ne. Wannan sakon ya fito ne daga Aminu Adamu Malamaduri da Umar Baban Yayi Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. Kin gyaran wani sashi na sabon dokar zaben da 'yan majalisun dattawan Najeriya suka yi abin ayaba ne matuka, domin matakin ci gaba ne ga tsarin demokradiyya da kuma nuna wa 'yan Najeriya cewa 'yan majalisun dattawan ba 'yan abiyari masha kida ba ne. Sakon ƙarshe ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, wanda ce muna fatan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta cinikin kayan gona kai tsaye tsakanin baki 'yan kasashen waje da kuma manoma na cikin kasar an yi shi ne da kyakkyawan niyya, kuma ya zama manoma za su fi amfana da wannan mataki. Ba wai gwamnati ta dauki wannan mataki ba ne domin kashin kanta na ƙara samun kudaden haraji.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaƙi da sojojin Rashar ke aikatawa a Ukraine. Jiya Alhamis, jami'an Amurka sun ce Rasha na ta bakinsu komawa ga dabarar yaƙi ta yin rugu-rugu da wuraren jama'a a Ukraine a daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu. Yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fi yi wa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakai sunanta. Majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne, soke wannan alfarmar da ake ma Rasha zai baiwa Amurka da ƙawayenta damar saka haraji kan kayan Rasha, wanda hakan zai dada ware tsarin tattalin arzikin Rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi. Wannan matakin da Biden ya dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙarin matsin lamba daga manyan jam'iyyun Amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumance ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da Rasha. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau dinnan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa a yi mata makaman guba a Ukraine, wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan Siriya.
To, masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri. Bissalam.